This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumen da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Alhamis 7 ga watan Nuwamba a shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai.
To Maryam Jelar ba mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta amince da shan kaya a zaben shugaban kasar inda ta kira Donald Trump ta taya shi murnar nasarar da ya samu. Kawayen Amurka a Turai sun teza a ban shugaban kasar Donald Trump murna bayan nasarar da ya samu a zaben shugaban kasar da aka gudanar. Haka kuma za a ji cewa rundunar sojin Ukraine ta faɗi jiya Laraba cewa ta harbo jiragen sama marasa matuƙa 38 daga cikin 63 da sojin Rasha suka dardamar a harharen cikin dare.
To a cikin shirin namu na yanzu kamar yadda aka ji a kanan labarai za ku ji cewa mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gabatar da jawaban amincewa da kayan da ta sha a hannun Donald Trump a zaben shugaban kasar da aka yi a shekarun jiya Talata. To ko me masana ke cewa game da jawabin na Harris?
Ta yi magana mai kwantar da hankali ga magoya bayanta da nuna tawalu'u da godiya ga Ubangiji na rashin nasara da bata yi ba.
Garba Suleiman Krakow kenan mazaunin jihar Boston a nan Amurka muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Idan muka leƙa ƙasar Ghana inda ake shirin zaben ga magara a wata mai zuwa, za ku ji abinda wasu 'yan ƙasar ke cewa game da nasarar da Donald Trump ya samu a zaben shugaban ƙasar Amurka. Sannan kuma za mu kawo muku shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abu ta shirya za ta kuma gabatar, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurarin labaran duniya kashi na farko.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. An zaɓi tsohon shugaban Amurka Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa na 47. Ya doke mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris don samun wa'adin shekaru huɗu a fadar White House wanda zai fara a watan Janairu mai zuwa. A cikin takara mai cike da takaddama, Trump ya samu aƙalla wakilan zaɓe 292 daga cikin 538 a zaben ranar Talata, kuma ya zama shugaban Amurka na biyu da ya ci zaɓe wa'adi biyu ba a jere ba, bayan Clover Cleveland a shekarun 1890, wato shekaru 134 kenan. Nasarar Trump da sanyin safiyar Laraba ya gode magoya bayansa a wani gangami a Florida.
Incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest.
Ya ce wannan yunkuri ne irin wanda ba a taɓa ganin irinsa ba, kuma a gaskiya wannan shine na yi imani ita ce mafi girman fafutukar siyasa da ba a taɓa yi ba. Ba a taɓa samun irin haka ba a wannan ƙasar ba, watakila har ma a sauran ƙasashe. Trump ya kuma ce zai yi aiki don samar da Amurka mai ƙarfi da zaman lafiya da kuma wadata. A ɗaya bangaren kuma, jiya Laraba mataimakin shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta amince da shan kaya a zaben shugaban ƙasar, inda ta kira tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da wato ta taya shi murnar nasarar da ya samu, tare da shaida magoya bayanta cewa lokaci bai yi ba da za a kawo ƙarshen fafutuka ta samar da sauyi ga ƙasar. Ta ce yana da kyau a ji baƙin ciki da takaici, yayin da take jawabi ga taron jama'a a jami'ar Howard da ke Washington DC. Yayin da ta amince da wannan zaɓe, ba ta amince da yaƙin da ya rura wutar yaƙin neman zaɓen ba. Trump ya lashe zaɓen da aka gudanar a ranar Talata, inda ya zama shugaban ƙasa na 47, yayin da ya kama aƙalla 5 daga cikin jihohi 7 masu muhimmanci aka fafata, kuma yana kan gaba a sauran biyan yayin da ake ci gaba da kiraye ƙuri'u. Trump da mataimakinsa sanatin jihar Ohio a karon farko J.D. Vance za su fara aiki ranar 20 ga watan Janairu na tsawon shekaru huɗu a fadar White House. Kawayen Amurka a Turai sun teza zaben shugaban kasar Donald Trump murna bayan nasarar da ya samu a zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar Talata. Duk da tsananin damuwa a nahiyar kan abin da wa'adin na biyu zai iya nufi ga dangantakar da ke tsakanin kasashen yankin. A Burtaniya, abin da ake kira dangantaka ta musamman da Amurka darajar ta dade, sai dai kuma Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya shiga tsaka mai wuya da tawagar Trump a watan da ya gabata. Bayan da jami'an jam'iyyarsa ta Labour suka ba abokin takararsa Kamala Harris shawarwarin zaɓe a fagen yakin neman zaɓe. Duk da haka, Starmer na daga cikin shugabannin duniya na farko da suka taya murna, wato Trump murna da sanyin safiyar Laraba.
To an jima kaɗan Sarfili zai dawo da ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamala Harris, mataimakiyar shugaban Amurka kuma ƴar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat a zaben da aka yi a cikin wannan makon a jiya Laraba, ta amince da kayan da ta sha a hannun Donald Trump na jam'iyyar Republican a hukumance. A wani jawabi da ta gabatar a nan birnin Washington DC, ta kuma ƙarfafa magoya bayanta akan kada su karaya kuma kada su daina fafutukar tabbatar da demokradiyyar ƙasar. Na tuntubi masanin harkokin siyasa Malam Garba Suleiman Kraku, madakin Saminaka, mazaunin jihar Boston a nan Amurka, game da jawabin, inda da farko na tambaye shi shin wani irin lafazi ne Harris ta yi amfani da shi a jawabin.
Kamala Harris, yar takarar shugaban ƙasar Amurka da ta sha kai a hannun shi tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, ta yi magana mai kwantar da hankali ga magoya bayanta da nuna tawalu'u da godiya ga Ubangiji na rashin nasara da bata yi ba, ta kuma yi godiya ga duk wanda suka taimaka mata wajen gwagwarmayar neman wannan zaɓe na shugabancin ƙasar Amerika da bata yi nasara ba. Ta yi godiya ga iyalinta, sannan a wannan wuri ta nuna yadda ta kai hankali nesa kamar yadda yake daman wannan an saba. Ta kira shugaban ƙasa Donald Trump, ta yi mishi murna nasara da shi ya yi. To wannan yana ɗaya daga cikin lafazi da kalamai da ta yi masu sosa hankalin rai a wannan wuri.
Menene babban sako a jawabin nata?
Wato babban sako a wannan gangamin taro da ta yi domin ta yi bayanin wato ta rungumi ƙaddara shi ne ta nuna ba ja da baya, ba gudu ba tsoro. Wato kamar yadda Hausawa sukan ce, ja da baya ga rago ba tsoro ba ne, duk shirin faɗa ne. Ta ɗan yi shaguɓe a wanda sai wanda ya gano abin da take nufi, kamar cin zaɓen shi ɗin nan Amerika za ka shiga cikin wani yanayi mai duhu.
Bisa ga bayanin da ta yi cewa babu ja da baya a gwagwarmaya, hakan na nuna alamun yiwuwar za ta ƙara tsayawa takara nan gaba?
To, kamar yadda dai muka yi ta faɗi lokacin gwagwarmayar nan, ba a san maceto ba, sai miya ta ƙare, to ga dai miyan ta ƙare. Saboda haka, kamar yadda suke maganar future, wato gaba. To, a nan ba mamaki idan daga rawar ko kuma Amerika suka ga rawar da shi Donald Trump zai taka a wannan karnin shugabanci da zai yi na shekara hudu. To idan har akwai waɗansu lapses, wato waɗansu na kasu, to tana iya duk tanajin waɗannan abubuwan ta fito ta nemi takarar tsayawa domin karo na biyu.
To wani sako Harris ɗin ta tura ga magoya bayanta, kuma wani irin kira ta yi ga jama'a musamman ma 'yan ƙasar tsiraru?
Wato kiran da ta yi ta nuna cewa ta lura a wannan guri mutane sun yi nadama, kowa baya cikin farin ciki, to amma a rungumi ƙaddara, a bar ma Allah komai, ta ce amma a ci gaba da jajircewa wajen yaƙi da neman ƴanci, neman kare mutuncin kowa da kowa. Ta yi kira a kan haɗin kai, a haɗa kai, a gudu tare, a tsira tare, a kai ga nasara.
Me za ka ce game da jawabin baki ɗaya idan aka kwatanta da wanda wasu 'yan takara da suka sha kayi a baya suka yi?
To kamar a taƙaice wannan bayani da ta yi wato ya nuna ma duniya ta rungumi kaddara ta koma ga Allah ta bar mu Allah komai Allah mai yin yadda ya so ne sarki zaben Allah
Malam Garba Suleiman Krakwa kenan masanin harkokin siyasa mazaunin jihar Boston a nan Amurka mun gode Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya
Nasarar da Donald Trump ya samu akan mataimakin shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris ya mamaye harkokin yaɗa labarai a nahiyar Afirka a jiya Laraba inda rahotanni ke nuna irin damuwar da wasu ke ciki a nahiyar a Afirka ta Kudu jaridar Business Day ta wallafa wani ra'ayi mai taken dawowar da Trump na nuna wani babban sauyi kan yadda Amurka za ta tunkari Afirka yayin da wata jaridar kasar The Sunday Times ke gudanar da wani zaben jin ra'ayoyin jama'a da ke tambayar shin kun damu da zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka wani zane da fitaccen mai zane-zanen siyasa na Afirka ta Kudu Zapiro yayi a cikin jaridar Daily Mavericks ya nuna yadda duniya ta firgita tana kallon talabijin yayin da ake bayyana sakamakon zaben Amurka kasuwanni ma lamarin ya shafe su inda kudin Afirka ta Kudu rand darajarsa ta faɗi da kusan kashi 3 cikin 100 a farkon sa'o'in buɗe hada-hada Rundunar sojin Ukraine ta faɗi jiya Laraba cewa ta harbo jiragen sama mara fama tuka guda 38 daga cikin 63 da sojin Rasha suka harba a harharin cikin dare Rundunar sojin saman ta Ukraine ta ce ta kama jiragen da ke kan yankunan Cherkasy da Chernihiv da Kirovat da Kiev da Mykolaiv da Odessa da Sumy Zhytomyr da kuma Zaporozhye Vitali Kim gwamnan Mykolaiv ya faɗa ta kafar Telegram cewa harin na Rasha ya lalata kayayyakin samar da makamashi amma bai cutar da kowa ba ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta sanar jiya Laraba cewa ta lalata wasu jiragen yakin Ukraine guda biyu a yankin Kursk da kuma wani jirgin sama mara matuki a saman Oryol jami'an Rasha sun ce ba a samu nasarar rayuka ko jikkata ba daga ƙarshe jiragen yakin kasar Isra'ila sun kai wasu harare kan garuruwa da dama a kudancin kasar Lebanon da kuma Beka Valley a jiya Laraba wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama yayin da sabon shugaban kungiyar Hezbollah ya yi gargaɗin cewa dakarunsu za su fafata da Isra'ila har sai an tilasta musu neman zaman lafiya za mu sa makiyasu ne mu kawo ƙarshen ta'addanci in ji Na'im Kasim a wani jawabi da aka nada daga wani wuri da ba a bayyana ba ya ce za a iya samun hanyoyin tattaunawa kai tsaye idan Isra'ila ta daina kai hare-hare Kasim ya ce lokacin da makiya suka yanke shawarar dakatar da ta'addanci akwai hanyoyin tattaunawa da muka bayyana a fili tattaunawar kai tsaye ta hanyar gwamnatin Lebanon da kakakin majalisar Nabi Berri in ji Kasim
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu har ila yau jama'a a sassan duniya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da nasarar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya samu a zaben da aka gudanar a kasar ranar Talata a Ghana inda ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa a wata mai zuwa ɗan kasar da manazarta su ma sun tofa albarkacin bakinsu akan yadda ta yi manufofin gwamnatin Trump su shafi Ghana musamman ta fannin tattalin arziki ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Hamza Adam
Shekaru hudu bayan ya bar office Donald Trump zai sake komawa fadar White House bayan nasarar da ya samu na zaben shugaban kasar da aka gudanar tsakanin sa da Kamala Harris a shekaran jiya Talata dan jam'iyyar Republican mai shekara 78 a duniya yayi nasara akan Kamala Harris ne a dukkanin bangarori da suka hada da na wakilai masu zabe na musamman da ma na gama gari sai dai kwace ikon da jam'iyyar Republican ta yi a majalisar dattawa zai ƙara wa gwamnatin Donald Trump karfi wajen inganta wasu manufofinsa ciki har da daukan matakai akan bakin haure bunƙasar tattalin arzikin kasar tsaro da dai sauransu to sai dai daga nan kasar Ghana jama'a da dama sun tofa albarkacin bakin su dangane da nasarar da Donald Trump din yayi tare da matakin da ya shirya ya dauka galibi dai sun yi na'am da manufofinsa amma matakin tsakiyar bakin haure wadanda ba su da izinin zama kasar Amurka shine damuwar su
na Shab Abdulkarim gaskiya ne cin shi ne mu ya muna dadi da bai muna dadi ba gudan don da mu ne zai yi da baki mutanen mu da ke ga inde ba don shi bane da ba mu da problem da shi
tunana Idin Yalwa Alhassan ina ra'ayi da policies din shi kana san ko especially batun gayism da lesbianism da some of the taxes na zai fitar kan su citizens da suke America amma abu guda kuma da ban yi murna kan win election shi ba shine wayennan brothers mu da suka bi barauniyar hanya suka shiga America nan
dubban an gane sun dogara da kudaden da yan uwansu a America ke aika musu a matsayin tushen rayuwarsu yawancin wadancan dangi a America masu neman mafaka ne don haka har in gwamnatin Trump ta kori wadannan bakin haure bayan sun rasa shari'o'in su mutane da yawa ba za su samu tushen samun kudin shiga ba kuma hakan ma zai iya shafar tattalin arzikin kasar saboda kudaden da ake turawa Ghana daga ketare ciki har da America sun kai kusan kashi 6 a cikin 100 na daukacin kudaden shiga da kasar ke samu shikara-shikara a cewar wani rahoton baya-bayan nan na babban bankin kasar Ghana ko shin wani mataki ne ya kamata da gwamnatin kasar ta dauka domin rage radadin da za a iya ji har in sabuwar gwamnatin Trump ta inganta manufarta da zai iya shafar al'umman kasar da ma tattalin arzikinta Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi ne kan tattalin arziki
siyasan mu kuma da su bai da hankali sun turo wato ayyuka da za su yi su taimaka ma kasa ina ga wannan shugaban da ke ciki yana kufalo niyan shi ne sai kuma between industrialization ya wanda zai create employment how kuma gangamaman kuma yana ba 24 hour economy wanda kamar zai buɗe dama a samu ayyuka to in haka kuma gaskiya tabbata to ina ga zai taimaka yanda za a yi kamar kowanne gani ya tashi yana neman aiki ne ko da kadan ne wanda dai zai taimaka ma rayuwarsa
Ghana na ɗaya daga cikin kasashen duniya da ke koyi da tsarin demokradiyya na kasar America kasancewa ita ce uwa uba na demokradiyya amma ko kasar ta fuskanci wani kalubale a zabinta na shekarar 2020 inda ma aka yi hatsarin rayukan mutane 8 abinda ke neman dushe farin jinin ta fannin na demokradiyya Musa Dankwa daraktan cibiyar bincike a nan kasar Ghana ta Dankwa Institute dake Accra ya bayyana cewa ya kamata Ghana ta daudara shi kan yadda aka tafiyar da zabin kasar America
in ka duba zabin da ake yi a America it's very interesting in the sense kaman kowana kaurayi bagadin ana yi mu Ghana nan kuma ya kamar mu biye wannan kind of alamarin sai ne zabe ba kada ba kisa inda mun miya mu copy rayin or yadda ake yi abin turai ya mu sauki
ana sa ran za a rantsar da zababben shugaban kasar na America a ranar Litinin 20 ga watan Janairu na shekarar 2025 Hamza Adam muryar America daga Kumasi Ghana
Madalla a gaida Hamza Adam to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar America a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka bai ba ku da ma tambaya nike da ku da ma tambaya nike da
annan an ba kowa irin darajar shi ko kai mace ko namiji
a gaskiya demokradiyya mu muna da sauran aiki ba ma kawai wai matsayi kamar irin wannan na mataimakiyar shugaba ba a'a
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya duk da yake yunkurin mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris na zama shugaban kasar ta 47 da kuma zama macen farko kuma bakar fata da za ta rike wannan mukamin bai kai ga nasara ba takaranta ta dauki hankali a kasashen duniya bisa dalilai da dama kama daga dama da aka bata da goyen baya da ta samu tsakanin yan uwanta mata da sauransu shirin domin iyali ya hada kan masu kula da lamura a nan Amurka Kwalari a fannin ilimi kuma magidanci Dr. Yusuf Alasan a jihar Missouri da kuma Hafsat Yakubu a Chicago domin nazarin tasirin takarar tata. Malama Hafsat ta fara da bayyana abin da ya fara bata sha'awa da tsaida kamala takara.
Annan an ba kowa irin darajar shi ko kai mace ko namiji especially a irin kasashe haka na America ba kaman nan gida ba. So wannan daman da ya ba Kamala gaskiya abu ne wanda yayi ma mata dadi da wayansu mazajen koda dai ba duka bane sannan kuma a gani na da ganin yanda wasu ma suke ta fada especially matan kasan nan wurin abu ne da ya sa darajar mata ya daukaka wanda da zai yi kyau a gida Afrika ko Najeriya irin mu yi koyi da irin wannan mu mata ma mu dinga mara ma mata ƴan uwan mu baya akan irin abubuwa haka da din mace ta fito tana neman ta yi shugabancin wani abu ko ta jagoranci wani abu ya kamata mu mata din ba kasafai ake ba mu dama mu fito mu yi irin wannan mataka rawan mu ba yawanci komai an fi cewa maza 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 to shi yasa a gida din yawanci yanda kika ga ya faru wasu matan da suka fito ba su samu support na mata ƴan uwansu ba wanda wannan to ni gaskiya abun bakin ciki ne a ce mace ƴar uwarki tana neman daukaka amma kin ki kimara mata mun ki mu ba mata ƴan uwan mu dama su ma su fito su yi yanda waɗansu mazan su ma suke wanda shi ma wannan abu ne waɗanda ƴaƴan mu jikoki tattaba kunne suka ga ana yi za a ci gaba da irin wannan abun gaskiya America gaskiya ta burge a irin wannan abun
Dr. Alasan akwai mata da dama dake da sha'awar tsayawa takara a kasashen mu akwai waɗanda suka bayyana cewa ma duk da yake sun fara samun haske a cikin yunkurin nasu sukan je neman goyen baya ko tsakanin shugabannin al'umma ko kuma malamai anan ake rushe takarar su ana bayanin cewa mata bai kamata su tsaya shugabanci ba ko su nemi wannan da wancan menene ke kawo haka ne akwai lokacin da zamu kai a kasashen mu da mata za su iya samun wannan dama
idan kika duba koda nan Amurka da ita yanzu Kamala Harris ta samu wannan dama ai ba demokradiyyar su ai ba ta yoyo din nan bace shekara Amurka dari nawa dari biyu da yan kai ko to amma ba wannan ne abin nan ba kamar yadda ita wannan mai bayanin karshe ta faɗa akwai abu daya a kasan nan you know zaki ga kamar yadda shi Biden da ya dauko ta harin sai saka ta zama mataimakiyar sa kin ga duk abin da ake zaki ga cewa suna wato darajanta duk wani wanda ke da wannan makamin koda ba mace bace koda namiji ne aka za a kamba mashi to ban sana kuma mace kuma akai sa'a mace ta farko wacce take yar baka you know kamar yadda ce din da dama Hillary ta taba yi a wancan lokacin da sau gwamna da Hillary da shi Donald Trump
waɗansu matan kuma banda batun rashin samun goyen baya tsakanin al'umman nan akwai kuma matan da mazan su ne suke hana su fita takarar nan
haka ne to in kamar yadda nake cewa a gaskiya demokradiyyar mu muna da sauran aiki a gaba idan kin duba ba ma kawai wai matsayi kamar irin wannan na mataimakiyar shugaba ba a'a mukamai ma wanda za a ce you know mata sun shiga ciki da sauransu zaki ga babu yawa ko da a kudancin Najeriya ba ma wai a kasar Hausa inda muke da musulunci da sauran abubuwa na al'adunmu na kasar Hausa ba gaskiya mata ba a ba su dama kamar yadda mu maza ake ba mu dama a siyasance to kuma kamar yadda nace wannan ita siyasa dama arowa muka yi da sauran mu kanmu kafin mu fahimce ta amma wannan yanzu wani abu ne da zan ce ya bude mana ido gaba daya kasashen Afirka ba ma mu a Najeriya da muke kallon irin wannan yanayi da ita Vice President Kamala Harris ta yi kyakkyawan takarawa idan kin duba yadda ma aka yi wannan zaben gaskiya zan ce rashin sa'a ce safin ta nawa da fara wannan
duka watanni uku da zaɓe eh haka
Donald Trump wata shekara nawa yayi shekara takwas banda hudu da yayi ta farko da yayi ci zaɓe sannan kuma yayi hudu wacce bai ci ba takwas ko sannan kuma yayi da Biden ya zama gurgurgen dan siyasa amma in kin duba ita lafazinta da bayananta da yadda take kiran jama'a abin sha'awa ne da yadda ta yi zan ce Allah ne dai kawai bai ba ta sa'a ba kuma wannan zai zama wani abun koyi ba ma ga wai matan Amurka ba ko abin nan ba har kamar yadda muke magana yanzu har matan mu na Afirka wannan wani abu ne wanda ya kamata su yi koyi da ita
to malama Hamsa wani darasi mata kasashen nahiyar Afirka za su iya koya daga wannan takarar tata
eh to zan dan yi tsokaci kaɗan akan abin da malam Alhassan ya faɗa kin ga kamar yanda ya ce yaushe mu muka fara siyasa kuma gaskiya ne sannan abin da aka ce kamar a Afirka ko Najeriya kin ga culture din mu
al'adu
yana cikin babban babban dalili da yake sawa yawancin mata ba ma iya motsawa mu je sama din ne culture din ya riga ya nuna cewa abubuwan nan na maza ne ba na mata bane a ko ina ko ba arewa ba ko a kudancin Najeriya ne yawanci mata akwai irin waɗannan abubuwan in ba yanzu ba dai da ido ya fara buya ana ganin abubuwan masu maza ne bai kamata ke mace ki je kina ningulin a cikin maza ba so yana cikin babban dalilin da ke kara don kwafar da mata da irin ba ma iya motsi mu miƙe mu kai ga irin waɗannan abubuwan amma maybe with time zuwa nan gaba maybe kilan kuma abu na kara budewa ana maybe mata mun kara mun samu jajircewa mu ma mu kai ko dai ba a yi yadda dai da maza ba maybe an yi kusan dai haka
to na darasi mata za su iya koya a nan
babban dai abin da zan ce dai a nan maybe especially ina kira ga mata idan abu ya zo haka mu mata mu yi kokari mu ma mu mara ma mata baya mu dinga ganin mu dena ganin cha wannan mace ne ma me za ta yi don gaskiya tsakani da Allah wani lokaci sai an ba da dama zaka iya ganewa cewa a'a ashe ita ma za ta iya yin abu kaza so idan mata suka fito suna neman abubuwa na ci gaba haka a shugabanci mata ku yi kokari a fito a mara ma mata baya su ma a gwada a gani kilan za a ce a gwamnati ashe da aka zaɓi waccan so ni ina ganin abinda dai ya kamata kenan mu mata a Afrika ko a Najeriya ko mai mu mara ma junan mu bayan ma idan abu ya kasance ya fito mace tana son wani abu mu yi kokari mu mara mata baya din gaskiya mata da kike gani mu mata yawancin lokaci mu ne ciwon kanmu kanmu mu da kanmu muke dan kwafar da junan mu ba wasa ba fa kan ga da kike gani wallahi mu mata muna da namu problem din sai ki gan mace gashi wannan kina gani eh ya kamata ki taimake ta baki ba abin da ya hada ku sai ki gan akwai wani abu ban gane irin wannan kishin ba ni mace ce fa amma in na kalli irin wannan abubuwan yana ban mamaki so mu cire wannan a zuciya mu daga junan mu mu ma mu ci gaba mu daina kallon ai mace ne ba za ta iya yin komai ba ina ganin shi zai kawo ci gaban mata a duk duniya ma Afrika kadai ba
to madalla da fatar an saurari bayanan naku da kunnuwan basira abinda lokaci ya ba mu damar kawowa kenan a yau sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Yusuf Alasan a jihar Missouri da kuma Madam Hafsat Yakubu a Chicago da suka bakunci shirin sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya
madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
to a takaice an zaɓi tsohon shugaban Amurka Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa na 47 ya doke mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris don samun wa'adin shekaru hudu a fadar White House wanda zai fara a watan Janairu mai zuwa a cikin takara mai cike da kaddama Trump ya samu akalla wakilan zaɓe 292 daga cikin 538 a zaɓen ranar Talata kuma ya zama shugaban Amurka na biyu da ya ci zaɓe wa'adi biyu ba a jera ba bayan Grover Cleveland a shekarun 1890 wato shekaru 134 kenan da suka gabata. A ɗaya bangaren kuma jiya Laraba mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta amince da shan kai a zaɓen shugaban ƙasa inda ta kira tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ta taya shi murnar nasarar da ya samu tare da shaida magoya bayan ta cewa lokaci bai yi ba da za a kawo ƙarshen fafutuka ta samar da sauyi ga kasar. Kawayen Amurka a Turai sun ta zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump murna bayan nasarar da ya samu a zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a ranar Talata duk da tsananin damuwa a nahiyar kan abin da wa'adinsa na bi ka iya nufa ga dangantakar da ke tsakanin ƙasashen yankin da shi.
Kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Sarfila Hashin Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyar mu ta yau Nashwani ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.